الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيامات ونون متار البركة نا أسبر در اللهدي 25 ga wata na al-Muharram hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya dace da 12 ga wata na 8 watan Agusta miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisinmu na hadisi wanda muke karatun Umdatul Ahkam a kowane mako a wannan masallacin litarin alkhairi da albarka na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Tsimitau a wannan gari na Tawa wanda yau da yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi darasi na 14 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan littafin na Umdatul Ahkam wanda a satin da ya gabata mun kai karshen babin abin da ya shafi daidaita sahu kuma mun yi bayani iya abin da ya kamata mu dan tunatar da kawunanmu game da matsala ta daidaita sahu da yake faruwa a cikin masallacin nan mu da fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ba mu ikon gyarawa yau za mu tashi babi na 11 a cikin kitabus sala babul imama babin da yazo ya karantar da mu abin da ya shafi ladubban limanci da ma wanda ake limanta ake jagoranta a sallah da abin da yake wajibi akan kowanne tsakanin liman da shi mamu da kuma bayanin alaka da take tsakanin liman da mamu wace alaka ce take hada liman da mamu sanan menene yake wajiba akan liman kuma menene yake wajibi akan mamu sanan me aka so mamu yayi ko me aka so liman yayi kasantuwar ita sallah tana da buƙatar komai sai an karantar da kai bal ma addini baki daya karatu ne shi yasa malam ya kawo mana wannan babin a cikin wannan littafi kuma shi limanci wani tsari ne daga Allah subhanahu wataala wanda na daga cikin abun da limanci yake nunawa shine cewa gaba ɗaya al'umma bayu ne na Allah subhanahu wataala kuma ana buƙatar ya zamanto cikin tafiya ko ba sallah ba to a zamanto akwai limami akwai jagora domin a'imma kashi biyu ne akwai a'imma fiddini jagorori a cikin addini kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulul amri minkum Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace ulul amri mutum guda biyu ne akwai malamai ulul amri domin su ke sada mutum da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai jagorori masu mulki su ma ulul amri ne to wa'annan alaƙa da Allah ta fi girma akan kowace alaƙa sai sa akwai buƙatar mu natsu da kyawu mu san me yake wajiba akan kowanne daga cikin mu to da haka daga cikin hikimar sanya liman jama'a ana son Allah mu cewa dan azamanto al'umma mai haɗin kai saboda kada kowa ya ji yayin nashi al'amari bisa gabin ransa sai ya zamanto akwai jagoranci to kaga a sallah a wajen yaki a ko ina ma akwai buƙatar azamanto akwai shugaba domin duk al'ummar da bata da shugaba a cikinta to shi dan ne zai jagorance ta Allah ya sauke ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan tafiya ta kama ku kun kai ku uku to ku sanya ɗaya jagorance ku ce wane kai ne amir na tafiyan nan don in babu shugaba to shedan ne zai jagorance ku a rayuwa kuma cikin komai a rayuwa sai da Allah ya sanya akwai jagora mun fahimta kaga a gida zamantakewar rayuwar aure tsakanin mata da miji sai Allah ya sanya miji shine jagora akai muna hakimai akai muna konsiloli konsayikin ne akai muna mayor akai president de conseil de ville ko aka zo akai gwamna akai prefect aka je minister har zuwa prime minister shugaban kasa duka waɗannan tsarin jama'a ubangiji yana son ya karantar da mu cewa akwai buƙatar mu zama tokar tsari guda daya sai sai ai Allah ya tuwo annabawa domin su haɗa kan al'umma baki daya Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma shugaban limanci yana nuna cewa daga cikin muhimmancin sa al'umma ta zama to sawasiya babu bambanci tsakanin wannan mai kuɗi ne wannan talaka ne in kun zo baki ɗaya liman guda zai ja ku sallah mun fahimta Allah ya dace da mu malaiti alhadithu thani wa 70 hadisi na 72 an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala annabi Allah yana cewa amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam shin wanda yake dago kansa gabanin tashin liman gabanin tasowar liman baya jin tsoron an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himari Allah ya juye masa kai ya zama to kan irin jaki wannan ana tsoratar da mu abinda ya shafi rigal liman domin wasu malamai suka ce masallata guda uku ne masallata guda uku ne akwai kanan liman akwai yayin liman kuma abokin liman akwai abokin liman da yayin liman da abokin liman duk ba su da sallah kanan liman shike da sallah yayin liman shine wanda yake rigal liman kafin liman ya tero ku sujuda shi ya rige shi zuwa kaga wannan ya zarce sa bai da sallah akwai abokin liman wanda shi tahiyya yake tare da liman liman na rukuyi suna tahiyya tare shi ma bai da sallah sai kuma kanan liman shine wanda sai ya jira liman yayi sannan yake yi to kuma wannan shine salas ta inganta ina fatar mu fahimta to annabin Allah yake cewa amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam shin wanda yake dago kansa gabani dago kan liman baya jin tsoron an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himari Allah ya juya kansa ya zama to kan jaki wanda yake rigal liman tasowa bai tsoron ya taso ya wayi gari da kan jaki kaga wannan akwai tsoratarwa kwarai da gaske nuna kuskuren mutum ya tashi gabanin liman ya tashi to ana jiya mutum tsoron in ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'a to Allah yana iya juya masa kansa ya zama to kan jaki wasu ka ce wannan an doke shi ne a babi na ba lafazin abun ba ana doka ne kamar a kinaya ana nihin ya zamanto kamar balidi ya zamanto da kiki na gidan gaba kamar jaki ko san jaki da kiki ne na daga cikin aibatawa in aka danganta mutum da jaki to an kare da shi ai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya masalta yahudawa da ni da jakkai Allah ce masaluhum kamasalil ladhi masaluhum kamasalil himari yahmilu asfara misalin su yahudawa kamar misali wanda yake dauke da jaki yake dauke da littafai kamar kullu himar yahmilu asfaran kamar dai jaki ne na dauke da littafai yana dauke da tarin littafai amma bai san abin da ke ciki ba mun fahimta to danganta mutum da jaki ana nihin da kiki ne suka ce ana nihin wasu ka ce ma'anar za ta yi kasancewa a haka aw yaj'ala suratahu surata himarin ko kuma Allah ya mai da sura sahai a jikinsa baki daya ya zama to irin surar jakai Allah ya sauke da fatafatan kunnai da dan karan uban goshi da makamancin wannan mun bai ci karatun saboda yayi abinda ba a sanya shi ba ina fatar mu fahimta dan haka wannan ana tsoratar da mu akan masu rigal liman ko san akwai masu rigal liman wajen tasowa daga rukuyi ko sujuda kaga mutun ya taso gabanin liman ya taso Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga cikin ma'anar hadisin nan ma'ana ijmali shine wannan hadisi yana karantar da mu wajibucin biyan liman cewa shi liman biyar sa ake yi sannan kuma idan ka zamanto a matsayin ka na mamu ko ka nisanci rigan liman a cikin sallah saboda Allah annabi sallan yayi abin nan yayi al-kawalin kamar wannan hadisi yana cewa za a yi mutum azaba mai tsananin gaske ta hanyar yin suranta suka a baida shi sura ta jaki to a ƙarshen wannan sai malamai suka yi sabani shi wanda ya riga liman wanda yake riga liman washin sallar sa akwai su ko kuma ta lalace baki dai yana da sallan ko kuma akwai wata ce lalace sallar ce bata cika ba al-imamu ahmad alayhi rahmatullahi ta'ala imamu ahlus sunna wal jamaa yace duk wanda ya riga liman to baya da sallah laysa liman sabaqa al-imam salah duk wanda ya rige liman tasowa ko dukawa ko makamancin wani abu da ake yi daga cikin rukunai wace baya da sallah wasu daga cikin abin nan kisa suka ce daga cikin sahaba abin nan mago a daliban sa suka ce suka yi magana shari suka ce abinda ake ni malike ni anan ya zamanto yana rige liman wajen rukuni irin rukui kaga rukuni ne ko arrafu minar rukui shi ma rukunin min arkanis salati ko sujuda ko dagowa daga wannan to idan ya zamanto yana rigan sa rukuni suka ce sallar sa babu sallan sai ya sake sallah ko suka ce kuma a'a wato sallar akwai sallar sa sai dai kawai lada ce bata cika ba cikakkiyar lada Allah subhanahu wataala ya kare mu jama'a mun fahimci wannan hadisi ba su ka cina daga cikin abin da za a doka kamar istinbati daga hadisi shine mutum ya daina dago kansa lokacin da likakin tasowar liman sannan kuma wajibi ne ka bi liman duk abin da liman ya yi shi za ka yi sannan kuma aljaza'u min jinsil amal sakamakon munan ladabi wa Allah cikin sallah na daga cikin abin da ke sa Allah ya shafe siffar mutum ya maida shi kala ta jakkai kuma ai an yi a tarihi mutane da Allah ya maida birar rako kunu qiradatan khasi'in Allah ya ce su zamanto birar ra suna kaskantattu umarni ne fa Allah ya yi Allah ya sanya musu tsarin kamun kifi za su kamu kifi duk ranakun mako guda shi daban da rana asabar amma sai Allah ya jarrabe su a asabar kifi ya fi fitowa ashabu sab a asabar kifi ya fi zawwa haka kuma a suke zawwa kamun kifi sai mutum ya wuni rasa samun kifi amma in ba asabar ba ce in asabar ce to sai mutum ya rake sai kifi ya ci mai ya faro amma in ba asabar ba ce suka zo sai mutum ya wuni bai samu kifi ba sai Allah ya jarabe su don Allah ya gwada su sai suka ci suka yi wata hila wata dubara sai suka gina ƴan ramu sai suka gina ƴan ramu suka dan jayo ƴan suka gina wato rami suka sada su da juna da babban teku ta yadda kawai in asabar ta zo tunna kifi da bido da tekuna fita da kifi sai ya turo cikin waɗannan ramun sai su zamanto cikin waɗannan ramun in suka zo lahadi sai su kwashi to saboda wannan abin da suka yi sai Allah ya mera su birarra kawai sai Allah ya ce kawai su zamanto birarra kuma Allah ya tsine musu kaga wannan fa ina nuna cewa ashe kai ma idan kai sabanin abin da Allah yake so to Allah na da daman ya yadda yayi da kai ya ga dama da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da ku sai hadisi na gaba shi ne al-hadith as-salis wa sab'un hadisi na 73 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa qala annabin Allah yana cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi innama alatu hasri na ji malaman balaga tabbata takaitacce an takaita dalilin sanya liman liyutamma bihi dan ayi koyi da shi liyutamma bihi dan ayi koyi da shi abinda yasa aka sanya muku liman kaga ju'ila nan sai zaman to fi'li mabni liman lam yuzkar fa'iluhu to waye ya sanya limanci a musulunci ubangi subhanahu wa ta'ala ai innama ja'ala Allahu al-imama liyutamma bihi Allah ya shar'anta limanci dan a dinga koyi da limamin ne ko mun fahimci karatu
sai zamanto al-imama zamanto na'ibul fa'il anan ko ba ambaci fa'il ba yu tamma dan ayi koyi da shi kaga lamun huna lamu ta'alli tufidu ta'lil tana nuna bin dalilin sanya liman kawai dan ayi koyi shi ne sai maza ce fala takhtalifu alayhi ta ka takku sa'awa abun da liman yake akai kada ku sa'awa abun da liman yake akai duk abun da yake shi za ku yi fa iza kabbara fa kabbiru idan liman ya kabbara kuma ku kabbara in yace Allahu akbar ku ce Allahu akbar jama'a mun fahimta wa idza raka'a farka'u in yayi ruku'i kuma ku yi ruku'i wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan yace sami'a Allahu liman hamida Allah ya ji mai gode masa fa qulu ku ce rabbana wa lakal hamdu ubangijinka gare ka godiya ta cancanta wa idza sajada in yayi sujuda fasjudu ku yi sujuda wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una in yayi zau salla a zauni a matsayin sanan liman kin kuma ku yi salla a zauni baki daya mun bayyana wannan hadisi na kan zanda mu kai koyi kai kabibi abinda liman yake yi in ka ga ya kafara yace Allahu akbar to kace Allahu akbar ashe baka kabbara sai liman yayi kabbara baka cewa Allahu akbar sai in liman shi ya kare ta sa amma wallahi akwai wanda saboda tsabar gaggawa to da liman suke kabbara sai ka rasa wai wata tsiya ce zai yi in ya kare sallabe hisa kun bi wuce wai zai zama shago fa cikin nan kawai amma ya matsu a kare sallan nan amma razzabe yadda ake siyasa kaga su nan su tuni yake bai ba ruwa ne da shago Allah ya sauke Annabi ce fa iza kabbara fa kabbiru in yayi kabbara ku kabbara in yayi ruku'i ku yi ruku'i idan yace sami Allahu liman hamida to kuma ku ce rabbana walakal hamd to nan wajen sami Allahu liman hamida ba san ni ko kun yi wajen da jiyaje na ina jin wasu ƴan uwa za su sami Allahu liman hamida sai su ce sami Allahu milal hamida wala Allah malam Dawud kuna da aiki nan daga ba ya kamata wallahi mutane da yawa ba su iya sallah ba mutane da yawa ba su iya sallar nan ba tayina suka yi da wani ya kamata in ka ga da ke sallah to inda ana shari'ar musulunci kasar nan ko wallahi alazim sai an kashi jannabi miliyoyin sai sai ya dan jirga mai kashi a sako shi kadan saboda abun kamar akwai raini hankali ciki kuma ibada ce fa yake yi Allah ya sauke Annabi ya ce idan yayi sallah jalisan idan liman yayi sallah sai aka ce wai idan sallah jalisan sai aka shafe fa'ili ba buƙatar a ambaci wani ne ai kowa ya san shi wai idan sallah wai idan sallal imam jalisan in liman yayi sallah a zaune fa sallu julusan ajma'una kuma ku yi sallah baki daya a zaune al hadithu rabi'u wa sab'un hadisina 74 an aisha radiyallahu anha daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yarda qalat tace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla wata rana wace salla ce sallar farilla fi baitihi a gidansa wa huwa shakin amma ba haka ba kawai ya ja jiki yayi salla a gida a'a yana fama da rashin lafiya shakin ma'ana yana fama da rashin lafiya domin ismul fa'il ne na shikaya ismul fa'il ne na shaka masdaruhu shikaya yana fama da rashin lafiya take cewa fa salla jalisan da ka sai manzon Allah yayi salla a zaune kasancewar baya iya tsayuwa yayi salla wa salla wara'ahu qaumun qiyaman sai wasu mutane suka yi sallah a bayansa a tsaye manzo Allah ya kabbarta sallah a zaune saboda baya iya miƙuwa da haka ya zauna ya kabbarta na sallarsa sai aka samu wasu tawaga suka zo suka yi sallah a bayan manzon Allah ai suka ne za su yi sallah a bayan manzon Allah qiyaman a tsaye fa ashara ilaihi sai manzon Allah ya yi nuni zuwa gare su anijlisu yace ku zauna ya musu ishara da hannu cewa su zauna sai suka zauna falamma sarafa lokacin da annabin Allah ya kare ai falamma qada salatahu lokacin da ya yi sallar sa qala sai yake cewa innama ju'ila al-imam li yu'tamma bihi an sai da liman ne dan ayi koyi da shi hikimar yin sallah da liman dan kai ayi koyi da liman ne shi yasa mutane da yawa cikin Yahudawa turawa makiya Allah da dama sun musulunta ta dalilin kallon ɗakin Ka'aba yadda al'umma take sallah yanzu ka dibi duk aikin hajjin da za a je idan aka ce maka yau an taru alhaji an zo duka mutum guda ke ba da sallah in su gai mutum miliyan nawa shi kadai ne ke shiga gaba ya ba da sallah ai kai wannan ya haisu na cewa ashe addinin musulunci addini ne mai tsari kuma ana son a hada kan al'umma baki daya domin in ba dan wannan ba me fa'idar ana son a hada ku zaman tutsin tsiya mun dorin ki daya wallahi daga cikin fa'idar taruwa ai sallah akwai al-ittihad dan a zaman to al'umma daya ba a buƙatar rarrabuwa ba a buƙatar ba ta da amfani ita rarrabuwar kanu ba ta da amfani cewa ake ku zaman to tsintsiya madorin ki dai amma fa'inta ana iya samun sabanin fa'inta amma sabanin fa'inta bai hana a ci gaba da tafiya a rayuwa domin sahabban annabi da kansu suna samun sabanin fa'inta da juna kuma bai hana a zo masallacin annabi kuma a ci gaba da zariya da hira to mun yanzu da ka saba min na saba maka shikenan mu doki gaba da juna wannan ya nuna cewa mu saki da muke ba wallahi lazim ya nuna cewa ba mu san aikin da muke yi ba dabba dawa ba kana saba min na saba maka ko mutun yayi fatawa ka ba da sabanin ta ai tace ai to yanzu da wani na shi ai wani ya ce kaza shikenan sai hala ku rikici shikenan ku bar magana shikenan kawai ya bar magana alhali ibn taymiya da dalibin sa ibn al-qayyim al-jawzi ai ibn al-qayyim al-jawzi ake samu matsala wajen fatawa malam yayi fatawa kaza yana ganin kaza ya an zo annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ma aka zo aka kamo qurayshawa a yaki yayi kamata ai da su wasu ka ce kawai a kashe su wasu ka ce a kawai a sa musu tara su biya wasu ka ce a kawai abin za a yi kowa ya zo ya koyar da ɗan'uwan shi Umar ɗan Khattab ce ni fa ra'ayi na annabin Allah shi ne kawai kowa a bashi dangin shi ya kashe su kuma sai Allah ya saukar da Qur'ani yana ƙarfafa ra'ayin Umar ɗan Khattab bai hana kuma suka ci gaba da hulɗa ba samu saɓani ba mun fahimta to an sanya liman dan a yi koyi da shi sai ce fa iza raka'a farka'u idan liman ya yi rukuyi ku yi rukuyi liman yana yin rukuyi duk wanda ya rige liman rukuyi bai da sallah duk wanda ya riga liman rukuyi ko da masallacin gidansu da wallahi bai da sallah alhaji ko ka gina shi in dai ka rige liman rukuyi nan yanzu ba zan ci alhaji ake ba zan ci liman na ake don kowa ya dawo ƙarƙashin liman kamar da ka san an shiga mota ne za a yi bulaguro dan kowa na ƙarƙashin sitarwa direba sai yadda ya ga dama ko to haka shi ma in yake katirban to katirban za a ci ba mai cewa bari mu kara gaba barbar ni katirban kin nan Allah ta yarda ni a sannu bari mu tai sanfa ina da sanfa ba ka cewa bari ka dawo katirban ko da yadda yake tahiya haka zaka hakura to haka shi ma liman an sanya shi jagora ne kuma ai shi kan shi durobancin ai tsari ne na Allah aka kokoya dan a tafi da duniya cikin kai daya a tafi da kai daya su ake ku dunkule ma zaman to tsintsiya wadorin ki dai Allah ya kaddara mana wannan wa idza rafa'a farfa'u ir liman ya dago daga rukuyi ku dago ba ku dago tare ba in ya dago kun tabbatar ya dago kuma ku dago wa idza qala sami'a Allahu liman hamida in liman ce sami'a Allahu liman hamida fa qulu ku ce rabbana wa lakal hamd ubangijin ka gare ki kai ne ka tantanta a gode ma wa idza salla jalisa fa sallu julusan ajma'un in liman yayi sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune baki daya kuma mun fahimci wannan hadisi daga wannan hadisi yana karantar da mu al-ma'anar ijmali cewa sifar da ake koyi da liman in liman yayi sallah a zaune za ka yi in ya tashi ya miƙe tsaye kai tsaye sannan kuma duk abin da yayi shine zaka aikata a cikin sallah kuma a nan wannan gabar malamai sun yi sabani to tunda annabi ya ce innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi to tambaya shin ya halitta liman kin da yake nafila mi sallah farillah bi sallah ko ku ba ta tambaya yanzu liman ya yi da sallah zai yi nafila to kai kuma ka shigo masallaci baka samu sallah ba to ya halitta wannan liman ya ba ya jagoranci ka sallah farillah ko kuma mai farillah ya jagoranci ne nafila a wannan gabar malamai sun kara wa juna fa'inta sai an yi sabani na malamai akan wannan malaman malikiya da malaman hanafiya da kuma al-mashhur fil madhhab al-hanabila suka ce bai dace ba wanda yake nafila ya jagoranci wanda yake farilla sallah suka ce suna ganin adam musihati zalik kamar wannan bai inganta ba saboda shi mamun farilla yake yi shi kuma liman yana min yana nafila kun ga akwai sawai jikin niyya shi liman niyya ce ta farilla ce shi kuma wannan niyya ce ta nafila ce to kaga an samu sabani shi kuma aka ce ana son ayyuka da liman sai dai al-imamu shafi'i da kuma al-imamu al-auza'i da al-imamu tabari alayhi rahmatullahi ta'ala suka ce wannan ya halitta a musulunci mai farilla zai iya biyan mai nafila sallah sai ka shigo masallaci an kare magariba sai kaga ga liman nan ya kabbata zai nafila zaka iya biyan shi sallal farilla da zimmar kai farilla kake shi kuma yana yin nafila idan ya ida suka tashi ka cika sallaka wannan shine ra'ayin wata ruwaya daga al-imamu ahmad bin hanbal da kuma ibnu qudama da shaykhul islam suka yi ka hujja da hadisin da ya gabata na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da aka zo yaki da aka shar'anta salatul khauf sallat tsoro manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla ya sallati wasu sattin sahabbai ya ba su sallar farilla da suka juya raka'a da suka ida to sai tashi zai nafila kaga yayi farilla ko an kare tun ana cikin halin bulagoro na farabinna ake kasaro ake kuma kasar raka'a nawa ce raka'a biyu to annabin allah sai ya raka'a biyu da ya sallame sai wasu suka zo cikin sahabbai kuma sai ya ba su sallah kaga shi wannan sallar ta biyu da yayi mice ce a matsayin ta nafila ce su kuma sallar su fa farilla ce hujja daya hujja ta biyu suka ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mu'azu dan jabal allah ya kara masa yarda hadisi muttafaqun alaihi ya kasance yana yin sallah a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mu'az ya kasance yana yin sallah a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yazo a ungosu in aka ido sallah a masallacin annabi sai yazo kuma ungosu sai kuma ya ba su sallah kaje yayin sallah guda nawa guda biyu sallar farin sallah ta farilla sallar farin farilla yayi mun fahimta sallah ta biyu kuma mice ce nafila kaga ya jagoranci masu farilla sallah kuma manzon Allah bai masa magana ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da haka wannan fatawar da ce mafiya yawan malamai duk da malaman malikiya su ba sa ganin wannan amma malikiya tayi hakuri ga abin da manzo Allah ya rayu akai kuma akai za mu rayu da ikon Allah subhanahu wataala ina fatar mu fahimta Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu sai abu na gaba shine abin da zamu iya doka a cikin hadisin kamar fa a matsayin fa'ida daga cikin abin da wannan hadisi yake karantar da mu shine cewa saba ma liman yana kawo sallar mutum ta baci to sai ka rike na daga cikin mubtilatus sala abinda ke walwale sallar mutum shine ya saba ma liman ma'ana ya dinga rigar liman tashi ko ya dinga rigar liman abin nan ruku'i da makamancin wannan ko sai akwai wanda fa in aka yi ruku'i da shi in liman ya tsayu tsayuwar tan da ake yi to shi kafin liman ya kai shi yana ta yana jiran liman ko kun bayyana shi har ya zo bakin iyaka yanzu jiran kawai yake liman ya shiga shi ma sai ya bi shi wannan wallahi bai da sallah akwai su diyawa Allah ya sauke abu na biyu wanda bai yi sallah a tsaye wannan hadisi yana karantar da mu zaka yi sallah a zaune ba abin da yake addinin musulunci sauki shi musulunci kullu yana dibin maslahar ɗiyan annabi adam wanda bai iya yin sallah a tsaye to kawai sai ya zauna kayansa ya yi sallar sa kashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana fama da rashin lafiya baya iya tsayuwa a tsaye sai ya zauna mun bayyanta abu na biyu kenan abu na uku mas'ala ce khilafiyya to liman zai ce bayan liman ya ce sami Allahu liman hamida shi liman zai ce rabbana wa lakal hamdu ko kuma a'a kawai ma ita rabbana wa lakal hamdu ta mamuci yanzu galiban musamman ma irin masallacin nake da kai ladanni idan liman ya ce sami Allahu liman hamida sai ga ladan ya ce rabbana wa lakal hamdu to shin dacewar wannan a musulunci me dacewarsa a wannan gabar malamai sun tattauna akai suka ce ita sami Allahu liman hamida addu'a ce da ake yi ta in mutun ya tashi daga ruku'i idan kinan ta shahidan liman da mamu kowa zai faɗi sami Allahu liman hamida in kana son ƙarin bayani bi sifatu salati annabi sallallahu alaihi wasallam idan sami Allahu liman hamida ba ta liman ba kada yace ba da liman da ladan da kowa zai faɗa kamar kana addu'a ce da zaka miƙe ita kuma rabbana walakal hamd addu'a ce in an tsayu sai an tsayu ake cewa rabbana walakal hamd kowace gaba ta komo ta dawo hurinta sannan kuma abu na gaba shine dacewar mutun yayi ishara cikin sallah in akwai buƙatar haka in kana sallah to sai kaga yaro zai kawo kuran ko sallallahu ka tsare da kana da haifan yaro zai ya dogo zai buga kuma gaga tuma santana to kana aikai mata dan ishara da za ta gano ta kiyaye maka ta kiyanta to maka asiri e ba laifi kun bayyana mun bai zuwa karatu ishara zaka yi mutun ishara cikin sallah in buƙatar hakan ta kama sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa wajibi ne ashe abi jagora wajibi ne jagora ko ba na sallah bane in dai jagora ne to wajibi ne a masa da'a ko kun bayyana jagora wajibi ne sannan kuma hita daga jagoranci to wannan shi ake kira khawarijanci mutum ya ce ni ai ni ban da shugaba to ka tabi wallahi duk wanda bai da shugaba to shi ne mai shugabansa eh ka san akwai irin wa'anda ya ce ni ai wani ba shugaba shugabana bane to in ba shugaba ka bane waye shugabanka to wannan to ga san kenan to dole ka zama to kana kashin shugabanci mun bayyana amma ka ce kai ba ruwanka da kowa to wannan alama ce ta mutum ya dauko hanya ta khawarij Allah ya kare mu da wannan ne da'awar boko haram da sauransu suka ta yaya abin nan suna ganin kamar jagorori suna zalunci to bari su fita daga shi kuma musulunci ba haka bane ba haka bane hakuri ne ake yi hakuri ne dole ka hakura mun bayyana kuma musulunci bai karanta da zanga-zanga wa shugabanni ba ba a zanga-zanga a musulunci aqida ce ta yahudawa da arnawa shi musulunci idan Allah ya dora muku shugaba yana azalunci ku to addu'a ake yi sai ku musu addu'a Allah ya shirye sa in ko bai shirya shi Allah ya san da shi wataƙila dan a jarraba ku ne dan a gwada imanin ku kuma wani lokaci fa in ba masu mulki su ba dan matsida musu ba to bannan yawa za ta yi shi yasa in kana karanta irin su tarihi irin su Daula Abbasiya su Harun abin nan to Harun Rashid da su makamantan su basu yi wasa ba ba a daga kafa akwai inda ba a daga kafa shi shugaba an ya kuna bainal lini wa shidda kaka zaman to kai kowa ya taba ka a zauna lahiya a'a kuma kaka zaman to kawai abu kaza zai saka hushi ka zaman to tsaka tsakiya wajibci ne mutum yayi da'awa wa shugaba mun bai ji karatun ko sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu har yau mahimmancin haɗewa ɗaya da kuma rashin sabawa mahimmancin dunkulewa wuri ɗaya kada mu saba saboda idan liman yayi sallah tsaye kuka sallah a zaune ko yayi sallah a tsaye a zaune kuka sallah tsaye an saba ma juna to amma ana buƙatar a zauna saboda abun zai fi shawa a duk a zaman to tsintsiya wadarin ki ɗaya shi yasa Allah ya ja kunnan mu a Qur'ani mai girma ce wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين الله تكوا الله دعاء كوا منزل صدا وكوي جايهيا تنازع كوي جايهيا فتفشلوا اذا كوي جايهيا سي كوي ايشو cikin al'amari da an cika jayayya cikin abu to sai a samu matsala sai abun ya kasa kai da abun da ake cimma to kuma kuna yin fashali to karfin da kuke da shi kuma ya wargaje sai Allah ya ce wasbiru duk halin ka samu kanku kuyi hakuri inna allaha ma'as sabirin wa bin subhanahu wa ta'ala yana tare da masu haƙuri allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu malati al hadith al khamis wa 70 hadithina 75 ana abdullah bin yazid al khitmi al ansari radiyallahu anhu daga aba abdullah yazid al khitmi al ansari yazid al khitmi al ansari radiyallahu anhu allah ya kara masa yarda qala yace حدثني البراء بن عازب براء بن عازب يا بني لاباري وهو غير كذوب شبه ما قريتي بني Barra bin Azib ya bani labari yace wa huwa gaimu makzubin ba abun kariya ba kazubin ba makariyaci bane kala yake cewa shi wa shi Barra dan Azib kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza qala sami'a Allahu liman hamida idan yace sami'a Allahu liman hamida lam yahin ahadin minna zahara ba daya daga cikin mu da yake dago bayan sa idan annabin Allah yace sami'a Allahu liman hamida babu wani daya daga cikin mu masu ban sallah bayan annabi yahin zahara da yake dago bayan sa hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sajida sai mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi sujuda da ma mu fahimta saboda tsabar kiyayewa in annabin Allah yace sami'a Allahu liman hamida to ba wanda yake dago bayan sa ko ya sunku yayi tafi kamar zai rukuyi sai lokacin suka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rukuyi yayi sujuda idan suka dau aka dago aka yi sami'a Allahu liman hamida aka taso to ba wanda yake sunku yadda ka abin nan kinsa ya dago bayan sa da niyyar zai ta sujuda sai ya tabbatar manzon Allah ya daga ya har azgoshin sa da ƙasa to a lokacin kuma sannan zai tafi yayi za su ta yi sujuda sai sai summa naqa'u sujudan ba'dahu sannan mu je mu yi sujuda bayan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan fa duka ana karantar da mu na dubba a cikin sallah saboda wasu fa suna yin yin so ga dama kuma sallah ta cikin akhtar al ibadat ibada mafi hadari in baka yi bisa karantarwa to sai mutum ya tashi a tutar babu saboda farkon abin da za a fara tambayar kowa ita ce sallah in ta gyaru to dan annabi adam ya dace idan kuma ta bace sauran abubuwan ma ba za a tambaye ka su ba kasancewar sallar ba ta yi ba ina fatar mun fahimta daga wannan hadisin yana karantar da mu cewa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban suke biye sa a cikin sallah ba sa sunkuyawa su ta yi sujuda sai in sun tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda idan kuma annabin Allah ya dago su ba su dago bayan sai sun tabbatar annabin Allah ya tsayi ya tafi sannan su dago su ma su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sannan kuma a cikin wannan hadisi ana karantar da mu cewa ana buƙatar mutum ya natsu a cikin ruku'i ana buƙatar mutum ya natsu cikin ruku'i alal aqal ka iya yin tasbihi guda uku subhana rabbiyal azim so uku ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi in liman yara sai dan ja kai ko biyar ko bakwai mun bayyanta kadan ja saboda ma mu su iya samun natsuwa a cikin rukuyi saboda shi rukuyi rukuni daga cikin rukunnan sallah to amma mu yanzu haka muke yi jama'a sai dai Allah ya sauke wallahi wasu masallatan nan kai dai akwai abun sai kai ka ce kamar ana doka wasan Hausa kamar ana drama kuma sallah ce ake yi Allah ya kare mu sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu ƙara dagewa akan kai koyi da liman idan aka ce liman kin nan fa to akwai shurutu kin da shi kansa ya kamata ya cika su akwai shurutu sharuɗan da shi liman ya kamata ya cika wannan sharuɗa na fari ya zamanto musulmi kafiri baya jagorantar mutum sallah kafiri baya jagorantar mutum sallah abin nabi ya zamanto mai hankali mahaukaci bai dacewa mahaukaci ya jagoranci masu hankali sallah kaga shi mahaukacin ma ai babu littafi ba a rubuta masa bai da littafi ba a rubuta masa rufi'atul qalamu anhu mun fahimta abu na uku al-bulugh duk da wannan maganar ta malamai sun yi sabani malaman fiqh shin wajibi ne mutum in zai bala sallah sai ya balaga suka ce yana da cikin alwajibat shurutu sihha suka ce a'a ai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yara masu bada sallah suna da shekara bakwai ala kulli halin dai ana buƙatar tamyiz saboda yaro akwai wasa cikin alam ana buƙatar ya zama to mumayyiz yana ya tantance abubuwa dan ba mamaki sai an ƙare sallah ko ana jiran shi a yi sallah shina can shina kuma shina kirkewa ko kun fahimta sannan kuma ya zama to abin na hudu shine a samu azzukura ya zama to namiji mace bata ba da sallah mace bata ba da sallah amma bata ba maza sallah sai dai tana iya tabaiwa ɗan uwanta mata sallah ko ba za ta shiga gaban su ba za ta komo tsakiyaye da sallan mace za ta jagoranci mata to ba gaba take shiga ba kamar namiji a ta tsakiya take dawowa kusan shekara hudu ne ko biyar suka wuce baya yana kai biyar mako an taɓa sabon na mace ta ƙasa ce aka samu mace ta ba da sallar juma'a duk mazan da an cikin garin nan ai idan aka samu mace jagoranci an samu matsala la da su da hilin ri'asa ita mace ba ta ma iyi ne ba ta iyawa inda za ga mace ba ta yi ko kawar mata gida safi guda kai bulaguro kafin ka dawo hannunta saman kai ne yake ba ta iyawa abu na biyar kuma ya zamanto ya tsarkaka daga alhadath da kuma alkhabas jikinsa tsarkake sannan kuma baya tsare da najasa janaba ko kuma makamancin wannan mun fahimci karatun sannan kuma akwai abin nan ya zamanto mukhlis mai yi don Allah kuma ya zamanto mai sauƙaƙawa bayan Allah ne cikin mu'amala a mu'amalance ya zamanto mutumin kirki in ana mu'amala da shi in ka bashi shina mai dowa amma akwai wanda in ya ɗauki bashi kuma bai ƙara dawowa to irin wannan ana ɗan ƙyamatar liman sauda ba amini ba ne cikin al'umma sannan kuma ya zamanto abin koyi kuduwa kamar ya kalle shi ana ganin jagora ne amma wanda gashi nan gwannan shi ne ya tsarewa ga yariya sun hira da ta saman hanya shi ne TikTok shina hira da 'yan maza kuma sa shi libanci bai yi ba akwai garuruwa cikin al'amarin sannan kuma ya zama to ya kware yana iya karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya zama to zai iya bada kowanne daga cikin rukun zai iya cika kowanne daga cikin rukunin sallah zai yi ruku'i daidai ya sujuda daidai ki kaga in liman ya tsuha idan mun to baya iya yin ruku'i sai a canza sa wai ba illa ba laifi bane amma akwai wasu su kuma suka rike abin da kamar da kasan sarwata kamar gado Allah ya sauwake mun bai tona hadisin ko to malai yake cewa al hadisu sadis wa sab'un hadisi na 67 ana abi hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man waqata ta'minuhu ta'minal mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idza ammana al-imam idan liman yace amin bayan fatiha bayan ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ce amin nabi ce fa aminu kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika yadda al'amar yake duk wanda aminki ta dace da aminkin mala'iku to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata da laifin sa amma zaban malikiya liman bai ce wa amin shi dai liman yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ba musu ce amin amma a hadisi abinda manzon Allah ya karantar shi ne ana cewa amin mun fahimci karatu da ka liman zai ce amin kawai ghairil maghdubi alaihim waladdallin kuma zai daga sauti ne kowa ya ci sannan kuma masu sallah su masu ce amin ma'anar amin shine allahumma stajib Allah ka karba shine ma'anar amin allahumma stajib Allah ka karba domin cikin sallah ka kayi addu'o'i tun daga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kace ihdinas siratal mustaqim Allah ka dora ni akan tafarki madidici kaga addu'a ce ka rabu da kallon balo duk tana cikin siratal mustaqim daga cikin siratal mustaqim rabu da kallon balo gigara daga cikin barin gigara na daga cikin cin duk wani abu da yake na sabo ne ka roki Allah ya raba ka da shi dora ka abunka abinda manzon Allah ya rayu akai sai kace siratal ladina an'amta alaihim tafarki wanda Allah ya yi wa ni'ima غير المغضوب عليهم ولا الضالين باوين ده الله يهشي ده سوره كوكما وسكا سنتي باتاتو sai kace amin Allah ka karba kaga addu'a ce kai kuma a lokacin Allah zai ce bawa na ya ta mai zaka bawa na abin da yake da bukata mun ba sa kuma amin kin wasu mutane da ana kuskure a cikin amin idan ne ake ja hamza ce ake ja ko kuma yahun ce ake ja uzan suna suna amin to wacce ce ta gaskiya nam me hamza Allah ya dace da mu malamai su yi sabani a cikin wannan hadisin cewa shi liman kamar na faɗa malaman malikiya suka ce shi ba sai ya faɗa abin ba ba sai ya ce abin ba sai suka awwala hadisi suka ce ai abinda ake nihi da idza ammana al-imamu fa aminu ai idza balagha al-imamu mawdi at-ta'min in liman yazo wurin da ake cewa amin to kuma ku ce amin amma dai hadisi yana cewa idan liman yace amin to kawai kowa yace amin ina fatar mun fahimta mafhum tayyib to shin ita aminkin nan wajibi ce sai mutun ya faɗa malaman zahiriya sun tafi akan cewa ita amin wajibi ce akan duk wanda yake sallah wajibi ce a cikin duk wanda yake sallah ya ce amin to idan ka dace da aminkin mala'iku to Allah subhanahu wataala zai gafarta maka zunubanka to wani zunubai ne ake gafartawa suri al-kaba'ir afwan as-sagha'ir dun al-kaba'ir ƙananan zunubai ba su kai wanda ba su kai manyan zunuban ba akwai laifukan da amin ba ta wannan dai ba ta karkare su sai ka yi tuba sai ka toma Allah subhanahu wa ta'ala irin manya-manyan zunubai yanzu nan mutum yana shirka sai ya zo kuma ya yi sallah ya ce amin sai a ce duk an yahe masa a'a as-sagha'ir shi yasa da bai ce as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabta al-kaba'ir sallah guda biyar da azumin watan ramadan da kuma watan wayannan sallar da juma'a zawa juma'a suna karkare zunubin da ke tsakaninsu matuƙar mutum bai ya nisanci manya-manyan zunubai daga lokacin da ka zo kai tsamin to laihin da kai tsakanin magariba da la'asar Allah ya yi maka in dai ba kabira ba ce ba babban laifi ba ne mun bar ci karatun abin nabi wannan hadisi yana karanta da mu cewa da liman da mamu da wanda yake sallah shi kadai kowa yana cewa amin sannan abu na gaba mala'iku su ma ashe suna yin amin kuma suna addu'a ga masu sallah mala'iku suna cikin masu suna addu'a wa ma masu sallah domin akwai salloli guda biyu da mala'iku suke zawa suke control kin aikin ɗiyan annabi adam sallar la'asar da sallar subahi yasa mamar suka ce ai da mutum yayi asarar sallar la'asar to gwara duk shafa komai ya kone ya fi ma soki wajen Allah gwara gidanka yayi gobara gaba ai komai ya dinta ya kone bisa da kai rafi kin sallar la'asar kana ci kana gaji sai ya kamata a dinga karanta da mata wanga hadisi da ki wasa sallar la'asar ta huce ki gwara barawo ya shiga gidanki duk ya yashe fayar skinki kun bai ci karatu saboda muhimmancin ta amma yanzu kaga mata suna wasa da sallar la'asar Allah ya yahe mana malai ke cewa al-hadithu as-sabi'u was-sab'un hadisi na 77 an abi hurairah radiyallahu anhu an samu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa قال إذا شيوا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف إذا تيونك يجا غورن تشو متاني صلى وزي متاني صلى فليخفف تو يدن رونغنتا يسوقا شي تخفيف من بينتا فليخفف هنا فليخفف أمرني ني با النبي يتي يخفف كن النبي يتي أمرني ني شي كما الأمر يدل على الوجوب wajibi ne in baka jagorancin mutane sallah ka sawwaka musu dalilin da ce fa inna fihim ad-da'ifa saboda a cikin su akwai masu rauni wasaqima akwai mara lafiya wa zal haja akwai mabukaci to kaga wa'annan uzuri ne ko rauni uzuri ne shi yasa ma Allah ya sawwaka ma alim Allah anna fikum marda aka sawwaka musu su mar lafiya da masu rauni rauni wala Allah na jiki wala Allah rauni kuma na aljuhudu yana shiga ciki rauni na jiki rauni ne kuma rauni bane to shi ma rauni aljuhu rauni ne ba ga bane amma wallahi alazim akwai liman da in yaji aljuhu shi da yauni wannan ba a tashin dogon tilawa billahi nabi sai ka ji ya jawo Yusuf suna kai akarmakan lahu ai wannan akocin amana a cikin wannan al'amari kai aljuhu ka da yauni ba wa Allah ta dibi ya dan kasa kaya ne ko kaba to sai an sauwa kawo mutane fa inna fikum adh-dha'if aku marar lawi amma surauni wastaqima wani sufa wani ira larura ta ciyanci dai wani kuma larurarsa bai iya dogon tsayuwa saboda hajijiya wani kuma wani irin abin da yake musamman ma irin wannan zamanin fa da magi ya kashe mutane da mai ƴan cana su yi yawa ma tun yanzu ƴan cana sun cika mutane abinci da magi kowa bai da lafiya mun fahimta to da bace akwai mara surauni wastaqima akwai mara lafiya wani ko da zai zo masallacin fa bai da lafiya kawai buƙatar sahun ne saboda so yake sallah cikin al'umma salar ladar jam'in yake so amma kuma azo a tayi da shi kaga bawon Allah na ta tangadi irin wannan ne gobe zai ƙara komowa kuma kaga ka kawar mutane wa zal haja kuma buƙaci wani hukko da zai tafiya dan adireta ne ya tsoko fasa zai ga ana sallah ya tuka ne ta da mata dala 40 kuma ba kafin ka ya dogo sura a garba kallahu sai duk da ne yaje ya aje dogo wasu akwai damuwa wani kuma ya sha maganin zai ko da zai zo masallaci wani ma arwallata dai iyar ki arwallata minti goma bai iyawa jama'a ba ka bani da Allah duk akwai mutane da kowa wani shi nan damuwarsa gidan shi babu abinci wani ga likita yake an bashi ordo sai so magani kuma kafin ka ya dogo tilawa sai za ka ce kuskure ne daga cikin kuskuren da limamai suke yi irin masallacin kusur kasuwa ta jin dogon karatu kawai malam aya an karanta musu a sawaye kawai kaɗan haffafa musu na irin wata jami'a ce an taru ɗalibai to akwai wanda shi kullum ya zo dogon sura yake ja ana halka aka ta karatu sai ya ce wannan abin ashi ya kai me kullum aka zo sai a yi shahi uku huɗu cikin sallah raka'a ɗaya shahi huɗu biyar kuma ƙira'an nan ana tartibi na gaske yace akarmakallahu wai in muka yi sallah da izaja da qulwallahu Allah bai karba aka ce Allah yana karba yace to balan ka ji tsoron Allah kai musu wa'azi suna ja mutane dogon karatu ana buguwa mun bayyana akwai mabukata wani yana nan cikin larura yake wallahi yace wai idza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil amma idan ɗayan ku zai salla wa karan kansa shi kadai zai salla ba wani zai ja ba to annabi ce falyutawwil ma sha ayi tsawaita iya yadda ya dama arama in zaka yi salla kai kadai in kana so in ka dauko daga bakar dangane Yusuf ba mai ce maka danni daga bakar dangane Yusuf ba mai ce ma danni amma ka ji tsoron Allah al'umma na bayan ka dinga sawwaka musu mun fahimta annabi ce in kana sallah kai kadai to ka tsawwala kai dogon karatu da kake da bukata to wani fa yana sallah shi kadai bai jan dogon karatu kuma liman na amma wa in yana jan kudu tilawa zai sha zube ta anan an samu matsala Allah ya kare mu al-hadithu thamin wa sab'un hadithi na 78 an abi mas'ud al-ansari daga aba mas'ud al-ansari Allah ya kara masa yarda kala yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wai mutun ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kala yace ya annabin Allah inni la ata'akhkharu an salati as-subhi min ajali fulani mimma yutilu bina yace ya annabin Allah inni la ata'akhkharu lam al-muzahlaqa la ata'akhkharu yace ya annabin Allah ni kan ka gani nan wallahi ni ban zuwa masallaci da wuri ina jinkirin sallah ta subahi abinda yasa ni jinkirin kuma ba komai bane fa saboda wane ne cewa da limakin su mimma yuqilu bina saboda dogon karatu yake ja da mu na wani aran mu da ya shiga yana bada sallah mala daud yana tarire qur'ani subahin ce yadda kuka haki da subahin raka'a fari yana tarirawa can da yazo wajen ayatu mutashabihat ina akwai wanda suke abinan ina kalan tasfiya mai iya sabara sai makale yace ya dawo sai wanda ta wusa ka ko dosa waye saka ka so da kuma yo Allah shi abu ya ga mai nan tusa ka daga asan matsala Allah ya zagoge yace to akar baka yace ya annabi Allah ni su ba ni ban zuwa da wuri ina jinkirtawa sai na zo za ta rufi sai yanzu dalili kuma saboda liman tin mu tsawaitawa yake qala yace fa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam غضب في موعظة قد أشد مما غضب يومئذ يتي بان تبا جنن منزن الله صلى الله عليه وسلم يا يهوشي أو أزي يد يد منزن الله يهوشي أو النرانة وجن وأزي تندنك منزن الله جاء أبو مسعود الأنصاري يتي بان تبا جنن منزن الله يا يهوشي بيا باتري يا كوسا سهلشي وجن وأزي في يد النرانة wani yazo ya kawo karar liman kisa yace tsawaitawa yake yi kuma yana jin ana sallah bai tahiyya saboda larura shi kuma sai shi shi tai to sai manzo Allah ya bata re kuma sai shiga wa'azi fa qala sai annabin Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane inna fi minkum munaffirina cikin ku akwai masu korar mutane fa cikin ku akwai munaffirina masu korar al'umma fa ayyukum amman nas falyujis duk wanda zai jagoranci al'umma sallah fal yujiz ya takaita fa inna min wara'ihi al-kabira domin a bayansa akwai dattizawa wanda ba sa iya rike fitsari akwai dattizan da bai iya minti 15 bai je bai kewaya ba haka ne to kuma ka zo ka ga dogon karatu duk a duk ka a minti 15 minti 30 sallah guda kai ba haba abun yayi muni was-saghira kuma akwai karamin yaro ya matsu hankali da shi da wasa amma shauƙin sallah yasa yazo wazal haja da kuma buƙaci wanda shi na cikin buƙata duk wanda zai sallah ka ku kora annabi ce bashiru wala tunfiru kuma mutane bushara ka ku kore su shi sanya saboda al'umma Allah ya sahu ya jirraye mu da san soki musamman wannan zamani garin nan akwai wasu masallacin ne musamman a watan ramadana in ka ga da suke cika malam abin sai ya baka mamaki ko handalin Allah ya taimaki liman su akwai sawwakawa gare su akwai mazallatin da kawai Rahman ce Ar-Rahman allama al-Qur'an Allahu akbar ko kuma tana ana tashi khalaqa al-insana allamahu al-bayan Allahu akbar akwai wanda ba shi shi ya ayyar mudaffir ce aya 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 mudaffir ala zawwa alaiha 19 an kare hashifa ida udri duk an kare عليها 19 ان قاري كون كان اي وانا دولي الامه saboda mutane na son sauki to addini akwai sauki a cikin katsananta in zaka yi sallah akar maka Allah irin ne imamu shafi'i su imamu shafi'i Allah ya kara musu rahama in zai yi sallah ta nafila a gidansa imamu shafi'i kullun sai ya sauki alqur'ani mai girma duk dare qur'ani biyu yake yi raka'a biyu yake yi nafila raka'a biyu yake yi raka'a fara ya karanta nisfi raka'a ta biyu karanta nisfi ya sauki shi kadai ne amma aka bar jagoranci al'umma sallah to kuma yana yi sauwake wa al'umma haka lemu mai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ai an kai karin ma'azu dan jabal ko hadisi yana cikin umnatul ahkam cewa yana tsawaitawa annabi ta turida anta kuna fattanan ya mu'az kana son ka tsananta wa mutane ka fitini mutane ya kai mu'az ta in ka zo sallah karanta washan su da wadduha shi da ga sai cikin malaman malikiya su rike washan su da wadduha eh daga bi kawai sallah washan su da wadduha an kare Allah yana so ka so kawo bayin Allah Allah subhanahu wataala ya taimake mu abinda muka fada ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada sure Allah subhanahu wataala ya yafe muna anan zamu kwana muna ƙara addu'a da wannan kasar ta mu Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya duk abin da zai zama to fitina wa Niger da ƴan Niger Allah ya tsare mu da shi duk abin da ke kuma alkhairi Allah ya sada mu da shi duk wanda yake nihin mu da shari Allah ya masa kayan sa Allah ya sa mu wanye lafiya wannan kasashen duniya su sanya mu gaba musamman ma Faransa Allah ka santa ka san amta ke kulla na makirci Allah ka iya abin da abin da ba ma iya ka wannan mu Allah ka kare mu da sharrin ta da shari'an kasarta Allah ka tsare mu da tsarewarka fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.